إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشين درسي نتس إن تقوص ولتافع الأدب المفرد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى zamiku karin karanta hadisi na 491 zuwa hadisi na 495 insha Allah wadannan hadisai suna dauke da bayani akan cewa rashin lafiya yakan zama ni'ima ga musulmi jinya takan zama ni'ima ga musulmi Al-Imam al-Bukhari ya yi babi na 226 yace babu kafaratul marid babi game da kafara ta rashin mara lafiya wato kafarar mara lafiya da farko yana da kyau mu san abin da ake nufi da kafara malamai fitattu masana harshen larabci na zamanin farko sun yi bayani a kan wannan kalma saboda ta zo a cikin alkur'ani kuma ta zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai al-imam ahmad bin faris littafin sa mu'jamu maqayisil lugha wa mujallad na 5 shafi na 161 ya ce abinda ake nufi da kafara huwa satr wa tadqiya shi ne rufe abu shi ne lullube abu asali ma'anarta kenan a kalmar larabci kafara shi ne rufe abu a lullube shi haka ma al-imam muhammad bin ahmad al-azhari a littafin sa tahzibul lugha yana mujallad na 1197 yace wal kafaratu sumiyat kafarat li'annaha tukaffiru dhunuba ay tasturuha abinda yasa ake kiran kafara da wannan kalma saboda idan aka yi kafara wato kafara tana rufe zunubi tana boye zunubi kafara tana lullube zunubi ba a ganin zunubi din sai bada misali yace kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta kafaratul ayman a cikin alqur'ani kafara ta rantsuwoyi. Akwai kafaratu zihar, kafara na zihari wanda yake kasancewa a zaman aure, wal qatlu khata'i, sannan akwai kafara na kisan kuskure. Idan musulmi ya yi kisa na kuskure, to akwai kafara da yake. Waɗannan kafarori sun taho a cikin alkur'ani, kuma an samu hukuncinsu a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana cewa kad bayyana Allahu jalla wa azza fi kitabihi wa amara biha ibadahu. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya yi umarni ga bayinsa, kuma ya yi bayani daki-daki game da waɗannan kafarori ɗin. Saboda haka idan aka ce kafara ta rantsuwa, ana nufin abinda za ka aikata wanda a dalilinsa a ƙiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai rufe wannan laifi da kai na rantsuwa, zai rufe laifin ba mai ganinsa. Saboda haka ba za ma a ambace shi ba. Idan aka ce kafara na zihari, shi ne za a rufe wannan laifi idan mutum ya yi kafara akan zihari da ya yi a zamansa na aure. Haka kuma kafara ta kisa, idan mutum ya yi ta, to Allah subhanahu wa ta'ala yana rufe masa wannan laifin a ƙiyama. Saboda haka asali ma'anar kalma ta al-kafara wato shine al-satr wa taqdiya, wanda ya zo cikin lisanul arab yana mujallal na 544. Al-kafaratu ma kufira bihi, asali kafara ita ce abinda aka yi kafara a dalilin ta. Wato kamar misali sadaka da ka bada, ko kuma azumi da kai, ko yanta baiwa, wanda duk yana cikin abubuwan da ake aikatawa wato a hukuncin kafara. A wanda hujjalika haka yazo a cikin littafai da dama na harshen Larabci, hatta littafin As-Sihahu tajul lugha na Imam Isma'il al-Jauhari a mujallal na 187. To amma anan muna magana ne akan kafara ta mara lafiya, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya faɗa kafaratul mari. Don haka Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana sharhin babin da al-Imam al-Bukhari ya kawo a Jami'u Sahih, ya yi magana akan kafara ta mara lafiya kamar yadda ya yi magana akan kafara ta mara lafiya a nan al-Adabul Mufrad, wato Fathul Bari mujallal na 10:104. Yana cewa wal kafaratu sigatun balagatin min at-takfir wa asluhu at-taghfiyatu was-satr. Asali ma'anar kalma ta al-kafara wato shine a rufe abu, a lullube shi. Wal ma'ana huna, ma'anar kafara a nan ita ce anna zunubal mu'min tatagatta bima yaqa'u lahu min alam al-marad, ya bambanta da kafara da akai magana akai a cikin al-Qur'ani. Wadancan nau'ukan kafara kamar kafara ta rantsuwa, kafara ta zihari, kafara ta kisa, wani laifi ka aikata aka ce kayi kaza, idan kayi Allah zai rufe laifinka. Amma kafara ta rashin lafiya fa, wato ana nufin Allah subhanahu wa ta'ala yana rufe zunubin bawa saboda zafin ciwon da ya ji, ba tare da ya roƙe shi ya gafarta masa ba. Idan kai rashin lafiya baka nemi Allah ya gafarta muka ba, amma Allah subhanahu wa ta'ala zai rufe wannan zunubi. To wannan kafara sai dan bambanta da wancan ta wajen ma'ana, amma dai dukkansu ma'anarsu guda shine rufe laifi. Illa dai kafara ta rashin lafiya ana rufe laifinka ne saboda wahalar da ka sha a jinyar da kai, sai Allah ya rufe wannan laifi. Ibn Hajar cikin Fathul Bari har yanzu yana mujallal na 10:110 yace wallazi yadhharu anna al-musiba idha qaranaha as-sabru hasala at-takfir wa raf'u ad-darajati ala ma taqaddam tafsilu, yayi magana mai tsawo a cikin Fathul Bari. Akwai fahimtar da malamai suka yi, malaman farko sun samu sabani fahimta game da kafara. Lalle babu shakka idan mutum ya rashin lafiya Allah yana rufe laifinsa a dalilin wannan jinya. Amma shin abu guda mutum yake samu, falala ɗaya ce, ni'ima guda ce mutum yake samu saboda jinyar da ya yi, ko ko tafi guda? Wannan shine abin da malamai suka yi saɓani a kai. Ya yi magana a kai yana cewa idan kai haƙuri a kan rashin lafiya da ka samu, wannan musiba da ta same ka, hasalar takfir, za ka samu wannan falala ta Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe laifinka. To na biyunsu shine raf'u darajati, za a ɗaga darajarka. Kaga falala biyu kenan mutum ya samu a dalilin rashin lafiyarsa. an gafarta masa zunubi don ma'anar gafarawa wato shi ne kamar an yafe masa tun da an rufe laifin kaga ba za a tambaye shi ba za a tume shi ba ko da hisabi za a yi a kiyama ba za a kawo laifin da suna laifi ba sai dai a kawo shi da sunan lada shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yubaddilullahu sayyi'atihim hasana Allah zai canza laifukansu su zama lada don haka ko da za a yi magana a kan laifin da ka aikata ba za a kawo shi da sunan laifi ba sai a kawo shi da sunan lada to wannan ya nuna cewa ana samun falala a dalilin jinya har kashi wa in lam yahsul as-sabr nudira in lam yahsul min al-jaza'i ma yudhamu min qawlin aw fi'lin fal-fadl wafi'u idan mara lafiya yayi hakuri da jinyar da ya samu cutar da ta same shi to yana samun abubuwa guda biyu ne Ibn Hajar ya fifita ya rinjayar da wannan fahimta abubuwa guda biyu mutum zai samu na farko Allah zai rufe laifinsa na biyu Allah zai daga darajarsa idan mutum haƙurinsa ya gaza to falalar tana daɗa ragewa saboda haka ana la'akari da maganar da mara lafiya ya yi da aikin da ya aikata idan maganarsa ta saba ma tauhidi tana rage falalar da ake bashi a sadar dalilin wannan jinyar da ya yi to har ana nan ya zamanto dai idan mutum ya cika din misali ya cika hakurinsa da ake so to zai zamanto ladansa karuwa yake bai karewa idan kuma hakurinsa ya gaza to haka nan kuma ake ta rage wannan falala din da Allah madaukake yake ba wa marasa lafiya walakin dan manzila mun haqqa min an manzilati sabiri sabiqa amma idan mutum ya zama mai ya gaza hakuri ta wajen rashin lafiyar da ya same shi to falalar da zai samu a wajen Allah subhanahu wataala tana raguwa wa in hafala fa yakunu zalika sababan li nafsi ajri al maw'udi aw takfir har ana nan dai idan wato rashin hakurinsa ya yi yawa sosai sai a waye gari ma jinyar da ya yi ba ta rufe laifin nasa ba sannan kuma bai samu ɗaukakar daraja a dalilinsa ba yana cewa faqad yastawiyan wa qad yazidu ahaduhuma ala al-akhar fa bi qadri zalika yuqda li ahadihima ala al-akhar saboda haka gwargwadon abin da ake la'akari da shi shine irin hakurin da kai kuma babu shakka maganar da Ibn Hajar ya yi tana da hujja da hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai hadithin mahmud bin labid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idza ahabba Allahu qauman ibtalahum idan Allah yana son wasu mutane to sai ya jefa musu bala'i jarabawa shine bala'i da Hausa jarabawa wato ta rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faman sabara falahu sabra falahu sabru wa man jazaa falahu aljazaa wanda ya hakuri ya samu ladan hakuri wanda ya karaya bi ma'ana ya gaza wajen hakuri din to ya samu sakamako na gaza hakuri wanda kaga ya dace da maganda da Ibn Hajar ya faɗa ashe gwargwadon hakurin ka gwargwadon ladan da kake samu a dalilin musibar da ta same ka saboda haka Ibn Hajar yake wannan hadisin na Mahmud bin Labi waɗanda suka ruwaito shi wato malamai ne amintattu yana cewa ruwatuhu thiqatun wa lahu shahidun min hadithi Anas akwai hadithin Anas bin Malik wanda ya zo cikin sunan Tirmidhi wa hasanahu al-Imam Tirmidhi ya kawo hadithin Anas wanda ke zama hujja ga wannan saboda haka sai Ibn Hajar ya ce walhamdu wal aula hamlul isbati wan nafi ala hadain saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Mahmud bin Labid wanda ya hakuri ya samu ladan hakuri wanda ya gaza hakuri ya samu sakamakon gaza hakuri kaga al-ithbat wan nafi ana tabbatar ma lada na samun na jinya da kai gurgudan hakuri kana rasa lada na jinyar da kai gurgudan rashin hakuri kaga an samu al-ithbat wan nafi ala halayn faman kanat lahu dhunubun masalan afada al-marabu tamdifaha idan kana rashin lafiya kana da zunubai to za a yi ta goge zunubi a dalilin jinyar da kake wa man lam takun lahu dhunubun kutiba lahu bi miqdari zalik sai ya zamanto kai kayi rashin lafiya ba kama da zunubi to akwai rafu darajati sai a ringa ƙara ma daraja saboda rashin lafiya da kai. Kaga ya zama har yanzu dai yana matsayi na kafara. Saboda haka asali abu biyu ne, amma me yasa aka kira shi da suna kafara? Yace lamma kana al-adlab min bani adam wujudul khataya fihi, saboda akasari ɗan adam ana samu su da laifi, waɗanda ba su da zunubi kaɗan ne, kaɗan ne waɗanda ke zaka samu ba su da zunubi. Wanda manzo Allah ke cewa kullu bani adam khata'u, duk wani ɗan adam ana samun shi da laifi. Hakikatan akwai ɗan adam da ba shi da laifi, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne akan la'akari da akasari ɗan adam, saboda manzannin Allah ba su da zunubi a wajen Allah subhanahu wataala, ko ba su kaɗai ba ne. To a saboda mafi yawan mutane ana samun su da zunubi, shi yasa aka kira sakamakon da mara lafiya yake samu da suna kafara. Amma ba iya kafaran zunubi ba ne, akwai raf'u darajati, idan mutum ba shi da zunubin zai samu ɗaukakan daraja. Wa man asbata al-ajra fa bihi fa huwa mahmulun ala tahsil thawab yu'adilu al-khati'a, fa idha lam takun khati'a tawaffara li sahibi al-marad thawab. Idan akwai zunubi tare da mara lafiya, to sai dalilin jinyarsa a rufe wannan laifi nashi. Idan babu zunubi fa sai samu ƙarin daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisi na farko, حدثنا إسحاق بن العلاء بن زبريك قال حدثنا عمرو بن الحارث الزبيدي قال حدثنا عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر الهمسي ونن ياري الكزام مما ذا الله أما ذي مسلم تبا باشد با 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 وتوالوك تشنا النبي صلى الله عليه وسلم يكينا ذي مسلم تبا دمها كبا أسن يشتين صحابي إلا ذي تابعي. Ya karɓo hadisin yana cewa anna Gutaifa bin al-Harithi as-Sukuni, Gutaifa bin al-Harith yana cikin yaran sahabban manzon Allah, shi ma sahabi ne amma yaro ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ba da labarin hadisinsa. Akhbarahu, ya ba shi labari, anna rajulan ata Aba Ubaidata bin al-Jarrah, wani mutum ya zo ga Abu Ubaida. Abu Ubaida bin al-Jarrah, wanda muka yi magana a baya a kansa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiransa aminul umma, babban sahabi. Wani mutum ya zo ga Abu Ubaida daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa waji'un, yana jinya, ba shi da lafiya. Fa qala, sai yace kaifa amsa ajrul amir, ta yaya ladan jagoranmu ya yi yammaci, kamar yana cewa me yawan ladan jagoranmu, saboda Abu Ubaida ya jagoranci mayaka musulmai, shugaba ne. Kaifa amsa ajrul amiri, ta yaya ladan jagoranmu, kwamandanmu, ta yaya ya yi yammaci, wato a wannan yammaci me yawan ladan jagoranmu, wato kamar yana gaida shi ne a kan wannan rashin lafiya da ya, amma sai kawo wannan kalma. Misali, ka dai gaida mutum mara lafiya ka ce yaya jiki, amma shi sai ya masa tambaya da ke wannan mutumin sahabi ne, ina labarin yawan ladan jagoranmu a wannan yammaci, wato na jinya da yake yi. Faƙala, sai Abu Ubaida ya ce, hal tadruna fima tu'jaruna bihi, shin ko kun san abin da ake ba ku lada a dalilinsa kuwa? Faƙala, sai ya ce, bima yusibuna fima nakarahu, abubuwan da suke samunmu waɗanda ba masu, in suka same mu. Wannan mutum ya faɗa. Faƙala, sai ya ce shi Abu Ubaida, saboda yana da cikin waɗanda ke da fahimtar cewa kafara kadai mutum yake samu banda wato raf'u darajati, kasancewar wasu hadisan manzon Allah ba su iso gare su ba, domin ba duka sahabbai ne suka san hadisan manzon Allah ba. Zai yiwu wannan sahabi ya san wannan hadisi, wancan bai sani ba, hatta manyan sahabbai. Zai kasance wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana, sahabi baya gure, saboda haka bai santa ba, sai ya dogara da wata magana da ya taɓa ji. to irin haka yana faruwa don haka yasa akan samu sabanin fahimta na hukunci ko na wani al'amari a tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Abu Ubaida sai yace innama tu'jaruna bima anfaqtum fi sabilillah wato shi yayi gaisuwa ne ga Abu Ubaida yana ce masa ina ladan jagoran mu a wannan yammaci wato na jinya da yake fama da ita sai yace a kai kun san ku abinda ake ba ku lada a kansa sai wannan ya bada amsa da cewa bima yusibuna fi ma nakara abinda ya same mu wanda ba ma su Allah yana ba mu lada a kai sai Abu Ubaida yake innama tujaruna bima anfaqtum fi sabilillah illa da kuke samu to za ku samu lada ne saboda abinda kuka bayar a hanyar Allah ka dauki kuɗi ka ba ma ka taimaka an gina masallaci an gina makaranta wanda fi sabilillah za ka samu lada wastun fi kalakum da kuma abinda aka batar muku wato wani ya muku sadaka kamar kana da da ya maka wata hidima ta dukiya a bayan rasuwarka za ka samu lada a kai shine istun fi kalakum yani un fi kalakum abinda aka batar na dukiya domin ku to za ku samu lada a kai ثم عد اداه الرجل يكرغدي كايا na mutun idan aka ce adata ana nufin alatu kamar na tafiya yaki yana kirga abubuwa kaya na yaki kamar yace takobi in karata ya kaza yana ta kirga abinda mutun yake rike saboda tafi jihadi kullaha ya kirga su gaba daya hatta balaga izarat birzaun har sai da Abu Ubaida ya isa ga wato linzamin doki ya kirga da linzamin doki ma kana samun lada a kai saboda shi ma kai tanadinsa ne fi sabilillah wato duk abin da ya zama kai tanadin saboda tafiya jihadi ko kana samun lada a kan shi asali albirzaun wanda yana cikin lisanul arab mujallad 1177 yana maraddul muqtar yana mujallad 1155 khailul ajam dawakai in ba na larabawa ne bane ana kiransu albarazin albirzan guda daya doki in ba na larabawa bane sunansa kenan idan aka ce al-inaqu ko a ce al-itaqu bi ma'ana jam'u atiq shine itaqu kiram khailul arab dawakai na larabawa mafi daraja su kada yake kira da wannan kalma idan aka ce al-hajin shine ya zamanto dokin larabawa ya yi barbara ga godiyar wato doki kenan na wata kabila daban wacce ba larabawa ba ya zama an samu doki babansa yana cikin dawakan larabawa wa ummuhu ajamiya amma mahaifiyar wannan dokin ya kasance tana cikin dawakai na wasu al'ummomi wanda ba larabawa ba to wannan dokin sai ana kiran shi alhajin kamar yana da ruwa biyu ta gefen babansa ba larabe ne shi dokin saboda dawakai daban-daban ne akwai dawakai na larabawa musamman sanannu ne idan doki ba na larabawa ba ne suna kiransa albirzau idan ya kasance wato an samu doki mahaifiyar dokin godiyar da ta haife shi ya kasance ita ce ta larabawa to suna kiransa al-muqrif wato kowanne dokin da irin sunansa da yake larabci yana da fadi shine Abu Ubaida yana kirga abubuwan da mutum yake tanaji tafi jihadi zai samu lada a kai yace hatta izar birzon hatta linzami wanda ake sanya ma dawakai idan mutum ya tanaji sai yana samun lada a kai sai yace amma walakin hadal wasab shi wannan jinya alladhi yusibukum rashin lafiya da yake samun ku fi ajsadikum ajikunan ku yukaffiru Allahu bihi min khatayakum Allah yana gafarta muku game da laifukan ku ba lada kuke samu ba kaga yana da fahimta cewa ana samun kaffaran zunubi a dalilin jinya kadai ba a samun me raf'ud darajati wanda shine abin da Ibnu Hajar ya magana akai hatta cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wanda ke da wannan fahimta kuma hadisin riwaya ta sana da kyau akwai hadisin Abu Huraira wanda ya dace da wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasabul mu'min kafaratu li khataya Abu Huraira ya rawaito hadisi irin wanda Abu Ubaida yake magana akai annabi sallallahu alayhi wa sallam yace wasabul mu'min al wasab shi ne al maram wasabul mu'min rashin lafiyar mu'mini kafaratu li khatayahu kafara ne wato ga laifukansa hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2410 wannan hadisin ya tabbatar mana abu ubaida shi yana ganin idan mutum ya rashin lafiya to Allah yana kankare yana rufe mai laifuka amma ba wai samun lada akan jinyar ba wanda hatta daga cikin magabata malamai da aka samu wasu sun tafi akan wannan fahimta manyan malamai amma bayani Ibn Hajar shine mafi inganci babu shakka bayan rufe zunubi sannan mutum yana samun raf'u darajati Allah ya samu gani hadisi na gaba دثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الملك بن عمر القيسي بن عمرو هكذا حدثنا عبد الملك بن عمرو القيسي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وتوانا حديث صحابي بيوني حديث صحابي بيوني ده أبو سعيد الخدري ده كما أبو هريرة الله يقار مصير عن النبي صلى الله عليه وسلم سنكره حديث ده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ما يصيب المسلم duk abin da ya samu musulmi min nasabin kama daga gajiya shine annasab gajiya ta samu musulmi shine at-ta'ab wala wasabin babu wata jinya rashin lafiya shine al-marad kamar yadda ya gabata a hadisin Abu Ubaida wala wasabin babu wani rashin lafiya da ya samu musulmi wala hammin babu wata damuwa da za ta samu musulmi wala hazanin babu wani bakin ciki wanda zai samu musulmi da damuwa da bakin ciki min amaradil batin suna daga cikin rashin lafiya na boye ba jinya bane na zahiri amma a batini jinya ne saboda suna lahani wa mutum bakin ciki da damuwa sukan yi dalilin halakar mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa su a cikin rashin lafiya shi yasa malamai suke cewa damuwa cuta ce ta ɓoye tana cikin cututtuka na ɓoye wanda yana iya kisan mutum yana iya mai lahani kamar yadda cuta ta zahiri take lahani sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala azan ko wata wato kalma na ɓatanci shi ne asali al'aza wala gammin babu wani ƙunci wanda shi ne abin da ke kuntata kirjin musulmi abinda ke kuntata zuciya kaga kenan bakin ciki yayi tsanani wanda zai kawo kulli a zuciya shi ake kira gammu ma yabiqu ala alqalbi wadannan cututtuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga sun shafi cututtuka na zuciya wanda yayi magana akan cuta ta zahiri ita ce alwasaf ita ce almarad cuta da take samun jikin mutum da cutar da take samun zuciyar mutum manzo Allah ya ce babu wannan cuta hatta shauka yushakuha hatta qaya da ta soki mutum idan aka ce yushakuha ana nufin udkhilat fi qaya da ta aka shigar da ita kafar mutum ko jikinsa illa kafarallahu biha min khatayahu fa ce Allah subhanahu wataala ya suturta laifukansa a dalilin waɗannan cututtuka da ya kirga Allah ka ba mu lada. Wannan hadisin isnadin yana silsilatu sahiha yana da ya inganta hadisin 2503 asalin hadisin yana sahih al-Bukhari yana kitabul marda akwai littafin da Imam al-Bukhari ya ware cikin al-Jami' al-Sahih kitabul marda babu ma ja'a fi kafarat al-marad yana sahih muslim kitab albirri wa sila babu thawabil mu'min fi ma yusibuhu min maradin aw huznin al-imam muslim yace wa fihi tanbihun nabihun ala anna as-saliq in ajaza an martabati riba wa hiya talazzuz bi halawati al-bala alla yafutuhu تجرؤ مرارة الصبر في حب المولى، فإنه ورد المصاب من هرم الثواب. كرك يبدا دان شوتا تاسا ميكا كاي ببان أثارا دومين ببان أثارا بارش الله فين دا كاي بني ببان أثارا شيني رشن سامو فللن دا أكي سامو إلى أي دنيا شسا أكي تشيوا أي واندا مصيبة تسامو شيني واندا أثارا لا دانتا ba wai wanda musiba ta samu shine wanda yayi asaran lafiyarsa ko dukiyarsa la waye ya samu musiba shine mutumin da ya rasa lada a dalilin musibar da Allah ya dora mai akwai hadisin Muawiya yana cewa sami'tu rasulullahi yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in yusibul mu'min fi jasadi babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa yu'zihi har ya cutar da shi illa kaffara anhu min sayyi'atihi face a dalilin sa Allah ya rufe masa wasu daga laifukansa yana al-mu'jamul kabir na al-imam at-tabrani hadithin ya inganta yana sahihu targhib hadithin 3410 babu wani abu inji annabi sallallahu alaihi wasallam ma min shay'in yusibul mu'min babu wani abin da zai samu mumini a jikinsa wanda zai cutar da shi face a dalilin wannan abin Allah subhanahu wataala ya rufe mai wasu laifukansa akwai hadisin Aisha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace idashtakal mu'min idan mumini ya koka wata jinya wata cuta da ta same shi akhlasahu dhalika min adh-dhunubi wannan cutar tana tsarkake shi daga zunubai kama yukhallisu al-kiru khabath al-hadid kamar yanda wutar makera take tsarkake wato karfe daga datti yanda wutar makera take wato cire datti daga jikin karfe haka jinya take cire zunubi daga jikin mara lafiya inda ya musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'min shi ma hadithun ya inganta yana sahihu targhib hadithin 3417 akwai hadithin Jabir ibn Abdullah yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin babu wani mu'mini ko mu'mina babu wani musulmi ko musulma saboda haka ya nuna cewar kowa yana samun wannan falala a wajen Allah ba sai kana darajar mu'mini ba hatta musulmi yana samun wannan lada saboda in aka ce musulmi ana nufin darajarsa ba ta kai ta mu'mini ba yamrabu marban ma min mu'minin wala mu'minatin wala muslimin wala muslimatin yamrabu marban illa kaffa Allahu anhu min khatayahu maza Allah yace babu wani mu'mini ko mu'mina babu wani musulmi ko musulma wanda zai yi wani jinya wata rashin lafiya wani rashin lafiya face Allah subhanahu wataala ya katse mai wasu laifuka kaffa Allahu Allah zai yanke mai wasu laifuka a dalilin wannan jinyar da yayi shi ma hadisin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa rashin lafiya ba fushi ne daga Allah subhanahu wataala rashin lafiya ga mu'mini ba a dalilin fushin Allah ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin ma da yazo cikin muwaqqa hadisin Abu Hurairah wanda manzo Allah yake cewa man yuridillahu bihi khairan yusab minhu yana sahihul bukhari kitabut tibb wanda Allah ya nufi shi da alkhairi sai ya zuba mun musiba musibar ma da aka faɗa kaga ta ma fi karfin jinya dan musiba tana iya samun ka ta wani gefe na rayuwarka ba sai jikinka ba idan Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa sai zuba mar musiba saboda haka sai malamai suka ce ashe jinya da take samun musulmi ba a dalilin fushin Allah ba ne dalilin son Allah ne ma ga bawa alamar Allah subhanahu wa ta'ala yana son ka babu tabbas amma alama ce hadithin yana littafin muwatta yana sahihul bukhari الامام البيضاوي يتي يوصل اليه المصائب ليطهره من الذنوب ابن حديثه يكي نفي اذا الله yana nufin alkhairi ga bawa sai isar da musibu ga wannan bawa me yasa saboda ya tsarkake shi daga wadannan zunubai bai roki gafara idan ya gama tsarkaka fa yarfa darajatahu ya kara daga darajarsa saboda idan aka ce al-musiba ismun li kulli makruh duk wani abu mara kyau musiba ne saboda haka duk wani abu mara kyau da ya samu musulmi a dalilin sa yana samun kafarar zunubi wazalika li anna al-ibtila bil masa'ib tibbun ilahi malamin yace jarabawar Allah ta musiba wato shine jinyar Allah da kansa gabawa idan baka da lafiya zaka je gurin likita ya rubuta ma magani to shi Allah subhanahu wataala maganin da yake ba ma bawa shine ya dora mai ciwo zaka ce ah to ai cuta ce akai kuma aka kira ta magani idawa bil insan min amradiz zunubi al muhlika ai cuta ta zunubi ta fi cuta ta jikinka cutar zunubi ita ce cuta a wurin Allah ba wannan rashin lafiya da yake jikinka ba wanda akwai lokacin da zaka rabu da shi amma zunubi in ya taru gare ka baka rabuwa da shi sai dai ikon Allah saboda kai in Allah yayi nufin alkhairi gare ka sai saukar da cuta din saboda a dalilin ta sai ka rabu da zunubi kaga jinyar Allah sai ta bambanta da jinya ta likita dan adam yana faidul qadir mujallal 6 shafi na 124 saboda haka yana daga cikin ni'imomi wadanda Allah subhanahu wataala ya madan adam jinya musiba abinda rai bai so ba ranka ya baci kaga dai ba a so amma kuma ni'ima ce ta Allah gare mu malamai suna cewa qalibuhu wa kaseeruhu komi kankantarsa kuma komi yawansa ni'ima ce gabawa al-imam muhammad bin yusuf al-karmani yana cikin wadanda suka yi sharhi sahih bukhari shekarsa 655 rabuwansa da duniya yana cewa kamar yadda ibn hajar ya kawo magana sa cikin fathul bari yana mujallal 116 yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ya bayyana mana abinda ake nufi da al-masa'ib a cikin hadisin da ka duba manzon allah yayi magana hatta al-gamm shine kunci wanda ke samu zuciya da ake nufi da al-gamm yashmalu jami'a anwa'il makruhat duk wani abin da rai bai so ba yana sa zuciya ta kuntata li'annahu imma bi sababi ma ya'ribu lil badan aw an-nafs ranka bai son abu to kana samun kunci akai jikinka ya samu wata cuta kana samun kunci akai to duk dalilin kunci yana zama alkhairi gare ka wannan ya nuna ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala hadisi na gaba haddathana muhammad bin isma'il at-tabuzaki قال حدثنا أبو عوانة شين الغضاه بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن أمير أنا كرس الكبطي سوى دمتون مصر ياجا سيدنا علي دا أبو موسى الأشعري صحابان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عبد الرحمن بن صعيد الهمداني عن أبيه عبد الرحمن بن صعيد يا كربو حديث دا قبابان شين صعيد بن وهب الهمداني baban sai ba da labari kala yace kuntu ma'a salman na kasance tare da salman wa ada maridun fi kinda salman ya tafi gaida wani mara lafiya na kabila da ake kiranta kinda suna cikin kabilun larabawa yankin yaman kinda sunan kabila ne na larabawa falamma da kala alai lokacin da ya shigo gurin wannan mara lafiya قال سي سلمان يجي مسا أبشر البشر إنك فإن مرض المؤمن دومين رش الله في المؤمني يجعله الله له كفارة الله ينسى يزم كفارة غشي مؤمن رش الله في يزم دليل ولف ليفك مؤمن ومستعتبا ثم ينزم مفتا غشي مؤمني kamar rashin lafiyan yana maka fada yana ma wa'azi ne domin idan aka taba ka za ka gane gaba fa akwai mutuwa idan ba a dan taba mu ba za mu waiwaya ba to taba ka da aka yi ka kwanta aka yi ta fama har ma ana tsammani za ka mutu sai ka miƙe to wannan zai sa ka tuna cewar lallai fa gaba akwai mutuwa saboda haka rashin lafiya yake zama kafara ya zama tsawatarwa ga mumini wa inna marada al-fajiri amma rashin lafiya na mutumin banza shine al-fajir mutumin banza al-fajir yana zama kafiri yana zama musulmi Allah ka kare rashin lafiyansa kalba'ir kamar raƙumi ne a kalafu ahluhun masu mallakansa wato suka yi masa da baibayi sun ma'ar saluhu sannan daga baya suka sake shi raƙumi ne an ɗaure daga baya an sake fala yadiri lima uqila wa lima urtila bai sani ba don me aka ɗaure shi kuma don me aka sake shi kuma bai ma yi tambaya ba ya je samu sauki shi kenan an gama don kafiri yake rashin lafiyan bai zama kafara ga laifinsa ba rashin lafiyan bai zama tsawatarwa ga rayuwarsa ba Allah ka tsare حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة البصري قال اخبرنا عدي بن عدي الكندي وانهم صحابين من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عدي بن عدي الكندي عن ابي سلمة يا كرب حديث daga yaron sahabin manzon Allah shine Abu Salama bin Abdul Rahman bin Auf أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة بلائي بيربوا دمومني دمومنة بلائي بيربوا دمومني بلائي بيربوا دمومنة في جسده إما أجكنسا wa ahlihi da iyalinsa wa malihi da dukiyarsa hatta yalqa Allah azza wa jalla har sai ya hadu da Allah magwayi mai daukaka wa ma alaihi khati'a babu ko laifi a tare da shi hadithin yana silsilatu sahiha hadithin 1280 sai yace haddathana Muhammad bin Ubayd al-Kufi qala haddathana Umar bin Talha al-Laythi an Muhammad bin Amr al-Makhzumi mithlahu ya sake kawo wani isnadi na hadisin irin wannan sai dai waza da an samu kari daga cikin kalmomin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace fi waladihi hatta ta'ayansa sai Allah ya jefa bala'i wato bala'i bai rabuwa da mu'mini imma Allah ya jefa bala'in nan a jikinsa ko ga iyalinsa ko ga dukiyarsa ko ga ƴaƴansa haka Allah yake hadithin yana sahihu targhib hadithin 3414 kuma hadithin yana sunan al-tirmidhi kitab az-zuhdi babu ma ja'a fi sabri ala al-bala'i an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'mina annabi sallallahu alayhi wa sallam yace bala'i bai rabuwa da mu'mini bala'i bai rabuwa da mu'mina mace fi nafsihi wa waladihi wa malihi shine wannan isnadin da al-imam al-bukhari ya kawo na biyu fi nafsihi wa waladihi wa malihi bala'i ya sami ransa bala'i ya samu ƴaƴan mu'mini bala'i ya samu dukiyar mu'mini haka ba za a rabu da haka ba hatta yalqa Allah har sai mu'mini ya hadu da Allah wa ma alaihi khati'a babu wani laifi a tare da shi hadisin yana littafin muwatta amma ya zo da wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma yazalu almu'min yusabu fi waladihi mu'mini bai gushewa ana jefa mar musiba ga ƴaƴansa wa khafatihi da na kusa da shi idan bala'i ya samu abokinka ya same ka idan bala'i ya samu mahaifinka ya same ka idan bala'i ya samu kaninka ko wanka ya same ka haka Allah zai ringa jefa bala'i hatta yalqa Allah wa laysa lahu khati'a har sai mutum ya hadu da Allah ba shi da sauran laifi hatta yalqa Allah wa laysa alayhi khati'a hadithu muwatta yana sunan Tirmidhi kuma da Imam Tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun haka nan al-Imam al-Hakim ya inganta shi wanda abinda yasa malamai suke cewa bala'i yana zama alamar son Allah ga bawa wadannan hadisai suna cikin dalilai sannan kar mu manta cewa annabawa sune ashaddun nasi bala'an waɗanda Allah ya fi tsananta jefa ma bala'i sai suwa sunnal ulama warasatul anbiya sai kuma malamai da suka biyo suka ɗauko gadon annabawan Allah idan ka yadda za ka yi gadon annabin Allah wa min irsil anbiya'i albala'u fillahi wa sabr alayhi yana daga abinda annabawa suka bar mana gado za a tarar da bala'i kuma za a yi haƙuri da bala'i annabawa sun samu bala'i kuma sun yi haƙuri da shi in ka ce za ka bi tafarkin annabawan Allah to ka shirya. Me yasa Allah ya jefa bala'i ga annabawa ga masoyansa li yutahhira al-abd, ba dan bai son shi ba sai dan ya tsarkake shi, saboda aikinka ba zai kai ka samu aljanna ba a kiyama. Aikin naka bai kai ba, saboda aikin kafin a yi shi ya samu nukusani, ana yinsa akwai nukusani, an gama ya lalace, to shi kuma zai cece ka a kiyama. To sai a samu waɗannan jarabawa da Allah zai sa ma yana cikin maqasidul bala'i wa ghayatuhu. Meye manufar bala'i ga musulmi? An yutahhira al-abd min dhunubihi wa khataayahu, Allah ya tsarkake bawa daga zunubai da laifuka. Hatta idza jaa yawm al-qiyama yakunu tahiran wa nadhifan inda Allah, idan kiyama ta tsaya mutum zai tashi ne da tsafta, ba shi da kuma laifi a wajen Allah. Kana zuwa filin hisabi a ce wuce aljanna, Allah ka samu ni. Saboda haka bala'i yana sauka ga mutane ba don Allah ya ƙi su ba, sai don ma yana son su. Yaushe kuma zai ƙare? To hadisin da muka karanta yanzu ya nuna mana babu ranar ƙarewa in kana da rai. Haka ne ko? La yazalu bala'u bil mu'min wal mu'mina, bala'i bai rabuwa da mumini da kuma mumina, fi jasadihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqa Allah. Saboda haka baya tsayuwa ma dun ta hayya, matukar kana da rai. Akwai hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas wanda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an ya Rasulullah, daga cikin mutane waye wanda yake tsananin samun bala'i? Sai manzo Allah ya ce al-anbiya, su ne annabawa. Sai manzo Allah ya ce thumma al-amsal fal-amsal, sai wanda ya fi kamanta riko da tafarkin annabawa, sai kuma wanda ya biyo bayansa wajen kamanta riko da tafarkin annabawa. Manzo Allah ya ce yubtala an-nasu ala qadri dinihim, Allah yana jefa bala'i ga mutane gurgudan addininsu, gurgudan addininka, gurgudan bala'in da zai jefa maka. Faman saquna dinuhu, idan addinin mutum yayi nauyi ishtadda bala'uhu, sai bala'in ya ƙara tsananta. Wa man ba'ufa dinuhu, idan addininsa yayi rauni ba'ufa bala'uhu, sai bala'in sai zama yana da rauni. Manzon Allah ya ce wa innar rajula la yusibahu al-bala'u hatta yamshi fi an-nasi ma alayhi khati'a, mutum bala'i kan sauka gare shi har sai an wayi gari yana tafiya a duniya bai mutu ba, amma gaba ɗaya ba shi da laifi a wajen Allah. Hadisin yana sahihu Jami' Saghir, hadisi 993. Akwai riwaya ta al-Imam Ahmad, hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas. A wannan riwaya ta al-Imam Ahmad, Sa'ad bin Abi Waqqas yace ni ne ma na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi ashaddu bala'an, daga cikin mutane waye wanda yafi tsananin bala'i? Fa qala, sai manzon Allah yace al-anbiya, summa al-amsal fal-amsal, fa yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, ana jefa bala'i ga mutum gurgudan addininsa. Fa in kana raqiqad dini, idan mutum ya zamanto addininsa wato sakwa-sakwa ne, addinin yana ba shi da ƙarfi, yana da laushi, ibtuli ala hasabi zalika, to bala'in da zai same shi gurgudan laushin addininsa. Wato Allah yana saukar da bala'i ne gurgudan yanda za ka iya ɗauka saboda imaninka. Wa in kana sulbad din, idan mutum yana da addini mai ƙarfi, ibtuli ala hasabi zalika, manzon Allah yake za a mai jarabawa gurgudan wannan ƙarfin addini sai. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fa ma tazalul balaya birrajuli, bala'o'i ba su rabuwa da mutum hatta yamshi fil ardi wa ma alayhi khati'a, har sai an waye gari yana tafiya a duniya babu sauran laifi a tare da shi. Alhamdulillah. Akwai hadithin al-Aswad, ibada labari game da Aisha, Allah ya kara mata yarda, yana kai Bukhari kitabul marba babu ma ja'a fi kafaratul marab, kuma yana sahihu Muslim kitabul birri wasila, hadisi ne mutafakun alaih. Bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha ta tafi aikin hajji, ana Mina kwanakin zama a Mina. Shi wannan yake bada labari, yace da kala shababun min quraish ala Aisha wa hiya bi Mina wa hum yabhakun, sai ga wasu matasa na Qurayshawa sun shigo wajen Aisha suna dariya Amina sai ta ce ma yubhikukum me yasa ku dariya kalu suke ba da labari fulanin karra ala tuluk ai wani shine ya fado daga igiyar da ake tamke tanti wanda ake kafawa tanti da ake kafawa Amina zamanin da saboda kwanakin da za a yi Amina bayan gama aikin hajji wannan yana kafa tantin igiyar sai ta fige shi sai ya fado fakada unuquhu aw aynuhu an tazhab har ya zama ya kusa ya karye wuyarsa ko kuma idansa kamar yadda labarin ya zo shine sai Aisha ta ce la tabhaku bai kamata ku yi dariya ba fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saboda naji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yushaku shauka fama fawqaha babu wani musulmi da kaya za ta soke shi ko wani abin da ya dara kaya illa kutiba lahu biha daraja face Allah ya rubuta masa daraja a dalilin wannan kayar wa muhiyat anhu biha khati'a kuma za a goge masa laifi guda a dalilin wannan kaya da ta soke shi kaga an samu hadisi muttafaqun alai wanda ke nuna abubuwa guda biyu din da ake samu rafu darajati wa kafaratu dhunub ana samun kafaran zunubi a dalilin cutar da ta samu musulmi sannan ana samun daukakar daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka yasa al-Imam an-Nawawi dalilin hadisin Aisha sharh sahih muslim juz'i na 699 yana ta'aliki da wannan hadisi yace fihi an-nahyu an-dhahik min mithli hadha wanda ya nuna babu kyau wani abu ya samu musulmi sannan wasu musulmai su rika yi masa dariya musiba ta samu musulmi sannan a mai dariya ba daidai bane shine abin da Aisha take faɗa illa an yahsula galaba la yumkin daf'uhu sai dai idan ya rinjayi mutum wanda baka iya hana kanka mutum ya aikata wani abu ya faru da shi ya zame ya faɗi ya zama shedan ya rinjaye ka har ka iya yin dariya to nan da nan sai ka daina sai da ya fi karfinka ne amma da gangan amma ta'amuduhu fa mazmum da gangan mutum ya yi dariya saboda wata fitina ta samu musulmi wannan bai dace a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba lianna fihi ishmatan bil muslim wa kafaran li qalbihi al-imam an-nawawi yace saboda yin haka yana nuna kayi murna da sharri da ya samu musulmi murna game da sharri da ya samu musulmi wanda alama ce ta naƙasar imani sannan kuma kayi wani abu wanda za ka ƙara sanya damuwa ga musulmi shigar da damuwa ga musulmi shi ma kuma haramun ne saboda idan musiba ta samu musulmi sai ga kana mar dariya ransa zai ɓaci ɓacin ransa ɗin kuma har yanzu musiba ce kaga ka ƙara mar musiba akan musibar da ta same shi to sai al-Imam an-Nawawi yace baya ga haka hadithun Aisha ya tabbatar da takfirul khataya bil amrad wal asqam wa mata'ib ad-dunya wa humumiha Allah yana kankare laifin bawa yana rufe wato zunubansa yana yafe mar saboda cututtuka da suka same shi da kuma musiba ta duniya da wata damuwa da ta same shi yace wa in qallat koda wannan damuwar kadan ce ta samu musulmi a dalilin ta yana samu waɗannan abubuwa wa fihi rafu darajati bi hadhihi al-umur sannan kuma mutum yana samun daukakan daraja a dalilin musibar da ta same shi wa ziyadatul hasanat ya samu qarin lada wa hadha huwa as-sahih alladhi alayhi jamaahirul ulama wanda shine abinda akasarin malaman sunna suka tafi akai akasarin malaman sunna sun tafi akan wannan fahimta saboda wannan hadisi na Aisha Allah ya kara masa yarda hadisi na muttafaqun alayhi amma in ka dawo ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu akwai wadanda suke da fahimtar ba a samun daukakan daraja sai dai kafara na zulubi kamar Abu Ubaida da al-Imam al-Bukhari kawo hadisin shi sannan akwai Abdullah ibn Mas'ud shi ma yana da wannan fahimta la yana cewa al-waja'u la yuktabu fihi ajrun saboda kai rashin lafiya ba a rubuta maka lada lakin tukaffar bihi al-khataya faqat za a rufe ma laifi za a yafe maka laifi saboda wannan rashin lafiya da kai sahabban manzon Allah su kansu an samu wadanda ke da wannan fahimta amma tunda an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kau da kuma wani sabani dama ana sabani ne idan babu hadisin manzon Allah ga hadisi muttafaqun alai kuma ba shi kadai ba wanda ya tabbatar lallai mara lafiya yana samun abubuwa guda biyu dinnan yana samun kafaran zunubi kuma yana samun daukakan daraja. To amma akwai sharuɗa guda uku wanda ya kamata mu sani. Sharuɗan nan guda uku sun zo cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na ɗaya, sami'a Muṭallib bin Abdullah bin Hantab al-Makhzumi, wanda tabi'i ne. Al-Muṭallib bin Abdullah ya ji Abu Huraira yana karanta hadisin nan. Abu Huraira yana cewa, da kanto ala ummi Abdullah bin Abi Zi'ab a'idallaha bin Shakwa, na taɓa zuwa gaida wata mata ya faɗi sunanta. Faƙalat ya Aba Huraira, tace masa, ya kai Abu Huraira, inni da kanto ala ummi Salama a'uduha min Shakwa, ni ma na taɓa shiga wajen matar manzon Allah Ummu Salama, na taɓa zuwa wajen Ummu Salama saboda in gaida ita dalilin wani rashin lafiya da ya same ta. Fa nazarat ila qarhatin fi yadi, sai ta ga wani kurji a hannuna, ita wannan mata take faɗa, Ummu Abdullah bin Abi Zi'ab, tana gaya ma Abu Huraira. Ummu Salama ta ga wani kurji a hannuna, sai ta ce, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, na ji manzon Allah yana cewa, mabtalallahu abdan bi bala'i, babu wani bawan da Allah zai jarabce shi da wani bala'i, wa huwa ala tariqatin yakrahuha, jarabawan ta zo mara a hanyar da mutum bai so, illa ja'alallahu zalika albala'a lahu kafara wa tahura, face Allah ya sanya wannan bala'i da ya sa mumini ya zama kafara gare shi kuma tsarkaka ga zunubin. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, sharadi ma lam yunzil ma asabahu min albala'i bighayrillah. Sharadi na farko, matuƙar mumini bai saukar da wannan musibar da ta same shi ga wani Allah ba. Sharadi na farko kenan. Me ake nufi? Damuwa ta same ka sai ka koma tunanin wani ya jefe ka. Kaga ba Allah ya sanya maka wannan damuwar ba, ka koma tunanin wani ne ya sa maka wannan damuwar. Ma lam yunzil ma asabahu min albala'i bighayrillah, ka yarda Allah ne ya saukar ma da wannan cuta. Aw yad'u ghayrallahi, sharadi na biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko kuma da cutar ta same ka sai ka koma kiran wani Allah fi kashfihi, shi zai yaye maka. Sau da yawa mutane suna samun rashin lafiya, musulmai, ana ta haƙuri, ana istighfari, an yarda daga Allah ne, amma idan cutar ta yi tsanani, lokacin an kusa mutuwa. Lokacin cutar ta yi tsanani, dangi na zuwa sai wanda ya ce, kai, anya ba za a je ƙauyen nan ba, akwai wani masani wanda zai wani shiri wanda za a samu lafiya. Sai a ɗauke mutum daga nan sai da ya kusa mutuwa, aka kai shi wajen boka. Kaga an raba shi da tauhidi, an raba shi da wannan lada na jinya da zai samu. Shi yasa manzon Allah yake, na farko ka yadda cutar daga wajen Allah ne, na biyu kar ka yadda a ce maka akwai wani wanda za a kira, ba a ce neman magani ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, aw yad'u ghayrallahi, a kira wani Allah saboda ya yaye wannan damuwa. Idan aka koma tsatsuba sihiri, aka koma kiran aljanu waɗanda su za su taimaka, magana ta ƙare. Ana kiran aljani wanda shi ya san inda za a nemo magani, saboda haka za a tafi a nemo magani a kawo ma wannan aljani, shi zai warkar da kai. Daga nan mutum ya rabu da Allah, ya rabu da manzonsa. Kaga an samu sharuɗa guda biyu, kuma hadisin ya inganta, yana sahihu targhib, hadisi na 3401. Sharadi na farko, ka yadda cutar daga Allah ce. Na biyu, kar ka yadda ka kira wani Allah ya yaye maka wannan damuwa. Ba a ce je in shan magani ba, wannan za ka sha magani, amma addu'ar ka fa ta zama wajen Allah. Duk wani wanda ya baka shawaran a yi wani abu don a raba ka da wannan cuta ba daga Allah ba, wannan ƙarya yake, kar ka yadda da shi. Zai raba ka ne da abin da ya rage maka na tauhidi kafin ka mutu. Sharadi na uku ya zo cikin hadisin Abu Huraira har yanzu, yana cewa, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce, ma min abdin muslimin yushaku shauka fama fauka zalik, babu wani mutum mumini wanda kaya za ta soke shi ko abin da ya ƙara kaya musiba ta same shi in ma jikinsa ko dukiyarsa ko iyalansa fa yahtasibuha sai yayi fatan ya samu ladan illa qusta biha min khatayahu fa ce an datse wasu laifukansa a dalilin wannan musiba da ta same shi magana ta kare kaga kenan sai kai fatan ka samu ladan saboda ka idan kana jinya kai musulmi ka rika fatan wannan jinyar ta zama kafara gare ka kar ka dauka wahalar banza kake sha ka rika fatan ka samu lada akai in baka yi fatan ba baka cin masharadi na uku ba hadisin yana sahihu targhib hadisi na 3411 saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani musulmi babu wani mumini ya taho cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya nuna cewa hatta mutumin da ya aikata abinda ya jawo mar cuta idan ya gane kuransa ya tuba ya cimma waɗannan sharuɗa guda uku zai samu lada misalin su shine mutumin da ya yi zina a dalilin zina ya kamu da cutar sanyi ko kuma ya kamu da HIV kaga shi ya jawo ma kansa amma in ya cimma sharuɗa uku ɗin nan an gama cutar za ta zama kafara gare shi kuma da raf'u darajati a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda yana mawsu'atu fatawa mu'akhira mujallal 4502 ka'idar da ake nema shine waɗannan sharuɗa guda uku su tabbata ka yadda kaddara ce ta Allah Allah ya hukunta bai fi karfin Allah ba wannan rashin lafiya da ya same ka kar ka yadda a ce wani ya jefe ka zaka samu mutum yana da yara saboda yaro ɗaya ya fandare sai a ce ai ɗaya daga cikin matarka ita ce ta samu wani boka ya sihiri ba to yanzu sai da boka kafin Allah zai hukunci sa Allah yana hukunta abin da ya ga dama saboda haka babu boka a cikin sha'anin Allah subhanahu wa ta'ala Allah idan ya yi hukunci baya neman shawaran mala'iku ko mutane kuma idan Allah ya yi hukunci babu mai yaye maka wannan hukunci sai shi saboda haka ka yarda hukuncin Allah ne idan addu'a za ka yi ka yi addu'an nan ga Allah idan kai ka jawo cutar ka yi kokari ka nemi gafaran Allah ka nemi gafaran Allah ka yi fatan ka samu lada akan jinyar da kake samu wannan cutar da ka samu ko da kai ka jawo ta sai ta zama dalilin kafara da rafu darajati gare ka a ranar kiyama Allah ya samu gani hadisi na gaba haddathana Ahmad bin Yunus At-Tamimi qala haddathana Abu Bakr bin Ayyash Al-Asadi an Muhammad bin Amr Al-Laythi an Abi Salamata shine Hammad bin Usama Al-Kufi an Abi Huraira Abu Hurairah yace jaa a'rabiyyun wani balaraban kawai ya taho ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai yace hal akhazatka ummu mil dam fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ma wannan balarabe hal akhazatka ummu mil dam haka ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin ummu mil dam ta taba kama ka waye ake kira ummu mil dam in ka duba lisanin al'arab juzi na 13 shafin 160 ummu mildam kunyatul humma asali tun a zamanin jahiliya larabawa suna da alkunya da suke mazazzabi suna kiran zazzabi da sunan ummu mildam ummu mildam wal arab taqul larabawa suna cewa qalatul humma wai zazzabi na cewa ana ummu mildam ni ce ummu mildam a kulun lahama wa a masu dama saboda ina cin naman mutum kuma isha jininsa larabawa suna da wannan karin magana suke tun a jahiliya zazzabi wato yana cewa ni ne ummu mildam me yasa ake kira na ummu mildam laham wa dam shi ne aka hada aka yi mildam ummu mildam zazzabi ya ce ni ne ummu mildam dalilin da yasa ake kira na ummu mildam saboda akulun lahama wa a masu dama ina cin naman mutum kuma yana shan jininsa kuma haka ne zazzabi yana cin naman mutum kaga yara ne zazzabi yana shanye jinin mutum kaga ana neman jini da za a taya ko nema a taimako to ya nuna zazzabi yana sa mutum ya rame yana wahal da mutum shi yasa ake kiransa ummu mildam annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye wannan balaraban kawai shin ummu mildam ta taba kama ka kuwa wato zazzabi kenan kala sai wannan balaraban kawai ya ce wa ma ummu mildam menene kuma ummu mildam bai ma san ummu mildam ba kala sai manzo Allah yace harrun bainal jildi wal lahm wani zafi da yake tasowa tsakanin fatar mutum da namansa kala la yace a riban san shi ba wato bai taba zazzabi ba a rayuwarsa kala sai manzo Allah yace fa hal sudita shin an taba sa maka ciwon kai yace wa masuda menene asuda me ma san ciwon kai kala sai manzo Allah yace rihun ta'karibu fi ra's wata iska ce da take bijirowa a cikin wato kashin kai idan wannan iska ta bijiro a cikin kashin kai tabburibul uruq wanda tana dukan jijiya wato idan shi yasa idan mutum yana ciwon kai aka kama kan sai a dinga jin jijiyar tana harba kala la wannan balaraban kawai yace ciwon kai bai taba samu ba kaga bai taba zazzabi ba bai taba ciwon kai kala sai yace falamma kama lokacin da wannan balarabe ya tashi kala sai manzo Allah yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahlin nar wanda ke so ya kalli mutum daga cikin yan wuta fal yanzuru to ya kalli wannan ya dube shi hadisin isnadinsa yana da kyau yana cikin ta'liqatul hifal da hadisin 2905 wannan hadisin ya samu kuskuren fahimta na mutane da yawa sai jama'a suna tambani idan ka zauna da lafiya baka ciwo to alamar kai dan wuta ne da yawa suna da wannan tunani matukar baka zazzabi baka ciwon kai kana nan lafiya kalau sai ce a wannan alama tun daga duniya ka sani makomaka wuta la ba gaskiya ba ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ba wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya faɗe shi a dalilin wani abu daban ba wai a dalilin rashin wannan lafiya na mutumin da ya faɗa bai taɓa zazzabi ba bai taɓa ciwon kai ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dubi ɗan wuta ba wannan ba ne saboda akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za ka haɗa ba ka ɗaukan hadisi guda ka jefar da wani dole sai ka tattaro hadisai na manzon Allah in ka haɗa su wuri guda sai ka yi hukunci idan ka ɗauki wannan hadisi sai ka ce to lallai ko da yake jinya ni'ima ce amma ya nuna cewa wanda baya yin ta ma ɗan wuta ne zahiri kamar hadisin haka yake nufi kuma ba daidai ba ne yana bayaninsa yana majmu'u fatawa mujallad na 11 shafin 119 wanda ibn taymiya ya yi magana a kai yake cewa as-sawabu annahu laysa hadha afdalu min hadha mutlaqan don baka taba ciwo ba baka fi wanda ya dade ya samu lokaci mai tsawo yake ciwo ba baka fi shi ba wancan da ya dade yana ciwo bai fi ka ba wala hadha afdalu min hadha mutlaqan bal afdaluhuma atqahuma mu dawo ga alqur'ani a suratul hujurat aya ta 13 Allah madaukake yace inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah shine wanda ya fi ku kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah alimun khabir wa taqwa mabniyatun ala aslayn malamai sun ce at-taqwa kiyaye Allah yana kan abu biyu kuma in ka lura da rayuwarka haka ba a cewa mutum mai kiyaye Allah sai ya tabbata akan abubuwa guda biyu na farkonsu shine as-sabru na biyunsu ash-shukru ka rasa kai haƙuri ka samu kai godiya shine a takawa rasawa da kai bai hana ka haƙuri ba sai a ce wane ya kiyaye samu da kai bai hana ka godiya ga Allah ba sai a ce wane ya kiyaye saboda haka idan aka ce inna akramakum indallahi atqakum ana la'akari ne da gefe biyu din nan da wanda ya samu da wanda ya rasa akwai hadisin Abu Hurairah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-ta'imu shakiru lahu mithlu ajri as-sa'imi as-sabiri kai da kauni kana cin abincinka kana samun lada idan rana ta fadi irin ladan mutumin da ya wuni yana azumi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta ya za a yi ka ci abinci ka samu lada irin na mutumin da ya wuni yana azumi sai manzo Allah yake da ka ci abincin sai kai godiya ga Allah wancan da yayi azumi sai yayi hakuri domin neman yardan Allah kaga shi ya samu lada ne don hakuri da yunwa kai kuma ka samu lada ne don godiya ga Allah akan ni'imar da ka samu saboda haka a kansu ne Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu bawa ladan su ake cewa wani ya kiyaye Allah ko bai kiyaye shi ba wanda hadisin yana silsilatu sahiha hadisi 655 saboda haka hakuri idan musiba ta samu mutum kai hakuri idan musiba ta same ka wato yana nuna kana da daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin Abu Suhaib bin Sinan Suhaib ar-Rumi wanda shi ya tabbatar da wannan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minu kullu ma fihi khairu shi mu'mini duk wani abin da ke tare da shi alkhairi ne inji Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya tabbatar mu'mini da yake da lafiya alkhairi ne mu'mini da yake jinya alkhairi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min babu mai samun haka sai mumini in asabahu sarra'u fa shakara idan da'i ya samu mumini sai ya yi ma Allah godiya fa shakara Allah falahu ajrun sai ya samu lada wa in asabahu darra'u idan cuta ta samu mumini fa sabara falahu ajrun ya yi haƙuri ya samu lada fa kullu qada'in lahi lil muslim khairun wannan shine mahallin shahid fa kullu qada'in lahi lil muslim khairun duk wani hukunci da Allah ya wa musulmi alkhairi saboda haka idan Allah ya hukunta lafiya gare ka alkhairi saboda zaka yi ta ibada kana ma Allah godiya da ka ba mu lafiya idan cuta ta samu mumini alkhairi ta zama kafara gare ka idan kai hakuri ka cimma sharuɗa da muka yi magana kai kaga kenan rayuwar mumini gaba ɗayanta babu sharri ba a samu mumini wanda yake tare da sharri حديث جاءه رواية الإمام مسلم وعند كتاب الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير النبي صلى الله عليه وسلم هنا شوى أجبا لأمر المؤمن أبما ما كينا قال أمر المؤمن إن أمره كله خير الأمر المؤمن كفائي الخير لي وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إذن دائي يسام مؤمن سيما الله قوديا godiyarsa sai ta zama alkhairi gare shi wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu idan cuta ta samu mumini sai yayi hakuri hakurin sai zama alkhairi gare shi wadannan hadisi ga sunan da yawa ingantattu sun tabbatar lallai babu bambanci tsakanin wanda yake yawaita jinya da wanda ke yawaita samun lafiya sai ta tsoron Allah kadai sai ta kiyaye dokokin Allah saboda waccan ayata alqur'ani inna akramakum inda allahi atqakum ga kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqaimu shakir lahu mithlu ajri saimi sabir akwai hadisin sahib bin sinan wanda manzon allah yake cewa fa kullu qada'il lahi lil muslim khairun da riwayata al-imam muslim manzon allah yake cewa ajaban li amrin mu'min inna amrahu kulluhu khairun الامر المؤمني غبائي الخير اكوي حديث سعد بن ابي وقاص وان ما ظن الله يكي تشوا اجبت من قضاء الله للمؤمن انا يما ماكي حكمتين الله للمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يكي ناي ماماكي اذا النبي صلى الله عليه وسلم يما ماكي ابن شعواني واتو حكمتين ده الله يوا مؤمني ثم ظن الله يكي ناي ماماكي واتو سبوده تيمكون ده الله يوا ماسو ايماني dan taimakon Allah ne in asabahu khairun hamida wa shakara wa in asabathu musibatun hamida wa sabara maza Allah yace fal mu'min yujar fi kulli amrihi hadith sa'd bin abi waqas idan alkhairi ya samu mu'mini sai wa Allah godiya ya taya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan musiba ta samu mu'mini sai ya godiya ga Allah ya hakuri akai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a karshe yace fal mu'min yu'jaru fi kulli amrihi shi mu'mini ana bashi lada a cikin al'amuran sa baki ɗayan su hadisin al-imam ahmad da kuma al-imam an-nasa'i wanda ibnu hajar ya bada misali da shi a fathul bari kitabul marda mujallad 10:30 don haka idan aka ce al-ibtila'u asali jarabawa shine al-ibtila'u bala'i musiba tana zuwa ne da salo biyu wanda shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana a cikin alqur'ani musiba tana zuwa ne da salo biyu jarabawar Allah shine al-ibtila tana zuwa da salo biyu Allah ya faɗa a suratul anbiya ayat 35 wa nabluukum bisharri wal khairi fitna, muna muku jarabawa da sharri, muna muku jarabawa da alkhairi, kowannan su fitina ce. Saboda haka idan Allah ya baka lafiya, menene jarabawa ce? Fitina ce. Idan Allah ya sa maka cuta, jarabawa ce? Fitina ce. Abinda ake so a samu idan ka samu lafiya shine kayi wa Allah godiya. Abinda ake so a samu idan ka samu wata cuta, shin kayi hakuri, ka kiyaye dokokin Allah? Wanda shine kadai. Amma babu makawa, dole ne mumini ya samu jarabawa a rayuwarsa, abin da muka karanta cikin waɗannan hadisai. Ibn al-Qayyim al-Jawziya da yake littafansa dama suna da muhimmanci. Mutum ne wanda Allah ya bashi zurfin ilimi da kuma fasaha da basira, yanda yake iya ciro hukunci daga littafin Allah da sunnar manzonsa. Littafin Zadul Ma'ad littafi ne muhimmin gaske. Mujallal na 4 shafin 189 yana magana akan ilaji harril musiba wa huzniha. Kai musulmi, ka riga ka sani musiba ba makawa ta same ka, ba makawa, haka Allah ya faɗa, za ta same ka kuma da'iman ne, babu ranar rabuwa da ita sai ka haɗu da Allah. Ni'ima ce gare ka, ba azaba bace. Sai ce to yanzu ta ya za a yi ka samu sauki? Sai ba da misali, yayi babi musamman akan yanda za a yi ka samu sauki in ma tunanin ya zo ma. Azabul Ma'ad ya ce, ka dubi aya ta 155 ta suratul Baqara, mai Allah ya ce, bashirissabirin, kai albishir ga masu haƙuri. Alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Allah bai ce musibar zai kawo da ita ba, yace kai albishir ga masu haƙuri. Da ce kaga kenan musiba in ta same ka, number 1 ka zama mai haƙuri, dan ba makawa sai ta zo. Idan ta zo, me ya kamata ka ce? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suka ɗau wannan siffa suna samun yabo daga Allah tabaraka wa ta'ala, suna samun rahama daga Allah subhanahu wa ta'ala, waɗannan suke kan shiriyar Allah. Ya bada misali da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cewa ma min ahadin tusibuhu musiba fa yaqulu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Ka riƙe wannan addu'a, ka riƙe wannan aya. Duk musibar da ta same ka, rashin lafiya ne. Mutane da yawa sukan ce mun sa na samu cuta kaza, me za a rike? Ai, ba ka da addu'a da ta wuce wannan, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Maza Allah ya ce idan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ka hada da addu'a allahumma ajirni fi musibati, ya Allah ka balla dan musiban nan, Allah ka balla dan musiban nan, wa akhlif li khayran minha, ka canza min da abin da yafi alkhairi game da musiba. Kaga baka ce Allah ka raba ni da ita ba, dan baka san musibar ni'ima ce gare ka ko fushin Allah ne ba, sai ka ce Allah ka canza min da abin da yafi shi alkhairi. Manzon Allah yace illa ajarahu Allah fi musibati, fa sai Allah ya bashi lada ga wannan musiba, wa akhlafa lahu khayran minha, kuma tun daga duniya Allah zai canza maka daga wannan jarabawa da yama, zai baka abin da yafi wancan a nan duniya kafin ma a je lahira. Kaga wannan ya nuna akwai dan sauki da zaka samu a rayuwarka. Idan musiba ce ta karyewar jari, ba ta wuce wannan. Idan musiba ce ta jinyar wato jiki, ba ta wuce wannan. Matukar kayi riko da wannan addu'a, Allah zai canza ma da abin da yafi wanda ya karba. Yace wa hadhihi al-kalima min ablagh ilajil musiba, wannan kalma ita ce mafi tsanani ta wajen jinyar musibu gaba ɗayansu. Matukar musiba ta samu mutum ya rike wannan, to babu wata jinya daga annabi sallallahu alaihi wasallam da tafi falala fiye da wannan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a suratul Baqara, da kuma addu'ar da manzon Allah ya karantar da mu. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha wa anfa'uhu fi ilajihi wa fi ajilatihi wa ajilihi wa ajilatihi fa innaha tatadammanu aslayn adhimayn. Saboda wannan ayar ta dauki abubuwa guda biyu manya. Idza tahaqqaqa al-'abdu bima'rifatihima tasalla an musibatihi. Idan har ka iya fahimtar abu biyu game da wannan aya da wannan hadisi na manzon Allah, za ka fahimci wani asali, wato manyan asali guda biyu na addini. Na ɗayansu shi ne, innal abda wa ahlahu wa malahu milkun lillahi azza wa jalla haqiqa. Me ma'anar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Mu na Allah ne, kuma ga Allah za mu koma. Me kake nufi? Kana nufin da kai da dukiyarka da lafiyarka da iyalinka mallakan Allah ne haƙiƙa, baka da komi, duka na Allah ne. Ka yadda cewar lafiyar da Allah ya karɓa nashi ne, ka yadda cewar dukiyar da Allah ya karɓa nashi ne, ka yadda cewar ɗan da Allah ya amsa nashi. Waqad ja'alahu inda al-'abdi ariyatan, Allah ya baka aro ne dama, aro kawai Allah ya baka. Fa idza akhadahu minhu fa huwa kal-mu'ir ya'khudhu mata'ahu min al-mus'ir. Idan ranar Allah ya ce ba ni ajiyar da na baka, ya za a ce Allah ya zalunci? Ajiya ya baka sai ya karba, dama lafiyar ajiya ce ya baka, dukiyar ajiya ce ya baka, da da ya baka ajiya ne, ranar sai ce ba ni ajiya. Shin anan Allah ya zalunci? Shine ma'anar inna lillahi. Wa aidan fa innahu yace majfufun bi adamai, sannan ya kamata ka san cewa kai dan adam fayau tana gabanka tana bayanka, wato gabanka empty ne bayanka ma empty ne. Yace ya kamata dan adam ya sani adamin qablahu wa adamin ba'dahu, da kafin ka zo baka, nan gaba bayan ka mutu baka. Ya kamata dan adam ya san da wannan, ya rika tunawa kafin ka zo duniya ina kake, baka nan gaba kuma ba ina zaka, baka nan. Yanda da baka haka gaban za a samu babu kai. Wa milkul abdi lahu mata' mut'atan mu'ara fi zamanin yasir, duk abin da kaga dan adam ya samu anan wallahi jin dadi ne da aka bashi aro, kuma lokacin kadan ne, jin dadin kadan ne don aro aka baka, don ba makawa sai ka mutu, in ka mutu za a karba, in an karba shikenan. Yanda da ka zo duniya baka da komi, haka za ka mutu ka tafi ga Allah baka da komi. Wa aidan fa innahu laysa alladhi awjadahu an adamihi hatta yakuna milkuhu haqiqa wala huwa alladhi yahfazuhu min al-afati ba'da wujudihi. Wannan dukiyar da ka samu, wannan dukiyar da ka samu ba ta iya tsaron komi gare ka, ba ta iya hana hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala gare ta. Wala yabqa alayhi wujuduhu, idan ka samu dukiyar ba ta tabbata. Falaysa lahu fihi ta'thirun, dan haka dukiyar ba ta da ma'ana, ba ta da tasiri sai in ta amfani lahirar ka shine kadai. Wala milkun haqiqi, idan kana ganin kana da dukiya, mallakar na haqiqa ba naka bane, mallakan haqiqa ba naka bane. Mutum nawa da ya samu dukiyar ba a iya lissafin ta, amma da ya mutu aka sa shi likkafani aka kai shi bayan gari an jefar an tafiya, aka zo aka ci gaba da shagali shi an gama da shi. A ɗebi dukiyar man a je a binne shi da ita, in ma an yi barayi za su biyo sahu, saboda su san ba za ta amfane shi ba. Kuma in an zo kwace dukiyar ma duk yanda ya so ta ba zai iya hanawa a ɗauka ba, saboda dama ta duniya ce kuma shi ya batta. An gama sai abin da ya aikata da dukiyar zai tarar a kiyama. Fa innahu mutasarrifun fihi bil amri tasarruful abd al ma'mur al manhi la tasarruful mulak. Wato idan Allah subhanahu wataala ya baka dukiya a duniya, ya kamata ka sani, inji Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, wannan dukiyar da Allah ya baka kana sarrafa ta ne a matsayin wanda aka mar umurni dan Allah da ya kawo ka ya baka dukiya, yace yi kaza da dukiyar, bar kaza da dukiyar, yi kaza, to haka za ka yi, ba wai a matsayin ka ne mai mallakan ba, saboda ba taka bace, dan da babu kai kuma gaba ma babu kai, saboda haka za ka tafi ka barka. Wanda ya kawo ka shi ya ba da dukiyar, dan shi ya tsara duniyar da ka taras har ma ka samu wannan dukiyar. Da babu kai ka zo duniya wanda kowa ya san inda ake haihuwan jinjiri, in ka ɗauka ba abinda jinjiri zai iya, kuma bai zo da komi ba, wanda sai an ma an ɗauko kyalle an lullube shi ko, saboda sanyi kar da dame shi. To illa yaka ɗan adam ba shi da abinda yake da shi a duniya, yanda ka zo ba ka da shi, haka za ka koma ba ka da shi, sai dai abinda ka koma ka taras, wato na bin umarnin Allah a kan rayuwarka. Walihaza la yubahu lahu min at-tasarrufati fihi illa ma wafaqa amra maliki hakiki saboda haka yasa idan kana da dukiya sai Allah ya ce yi zakka yi kaza yi kaza saboda shine mai dukiyar shike baka umurni ya san ba taka bace aro ya baka kuma da so da ki akwai ranar da zai amshi abin sa sai ce to ka san da wannan shine ma'anar inna lillahi in ka ce inna lillahi mu na Allah ne ba kai kadai ba da kai da dukiyarka da iyalinka da ƴaƴanka duk na Allah ne to idan ka ce wa inna ilayhi raji'un ka samu asali na biyu me ake nufi masirul abd makomar bawa marji'uhu ila Allah mawdahu al-haq makomar bawa tana ga Allah wanda shine Allah din shine majibincin bawa na hakika wala budda an yukhallifa ad-dunya wara'a bahri babu makawa da so da ki dan adam sai ya bar duniya Allah ka samu cika da imani wayaji'a rabbahu fardan kama khalaqahu awwal marra sai dan adam ya koma ga Allah shi kadai kamar yanda Allah ya halice shi a karon farko yaya Allah ya halice ka a karon farko bila ahlin wala malin wala ashira wala sadiqin wala hamimin yanda ka zo duniya ba mata babu dukiya babu dangi ba masoyi ba aboki haka ka zo baka ma san kowa ba hatta iyayenka baka san su ba ka dubi jinjiri bai san waye iyayensa ba yanda ka zo duniya to haka zaka koma ga Allah duk wanda kai mu'amala da shi a duniya wallahi an manta da shi daga kai sai Allah Allah ka samu iya amsa walakin bil hasanati was sayyiati illa iyaka me ila danka me laifi fa idza kanat hadhi bidayatul ard idan ya zama farkon ka kenan baka da komi wa ma huwilahu wa nihayatuhu yanda aka sarrafa rayuwar dan adam makomansa ya zama bashi da komi fa kayfa yafrahu bi wujudin aw ya'sa ala mafqudin shine ibnu qayyim yace idan ka tuna karshen ayar wa inna ilayhi raji'un dukkan mu za mu koma ga Allah yace to menene kuma da zai zama ka kasa hakuri dan danka ya mutu ka kasa hakuri dan kai asaran dukiya wanda ka riga ka sani kowa sai ya tafi ga Allah subhanahu wata'ala fa fikruhu fi mabda'ihi wa ma'adihi min a'zami ilaji hadda saboda haka ibnu qayyim yace in musiba ta same ka dauki ayar nan ayar tana nuna mana ka tuna farko ka tuna karshe inna lillahi katuna farko wa inna ilayhi raji'un katuna karshe in ka tuna farko ka tuna karshe ka sani wato kome na Allah ne sannan kuma babu yanda dan adam zai yi ya kauce matsayin Allah subhanahu wata'ala yace ka san ilmin yaqini bi annahu ma asabaka lam yakul li yutayaka duk abin da ya same ka dama Allah ya tsara dan shi ya tsara duniya ya riga ya gama shirye duniya sai ya kawo ka ya aje ka isa kai wani abu baka isa kai wani abu ba sai akan tsarin da yama duniya saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a suratul hadid aya ta 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika 'ala Allahi yasir duk wata musiba da ta auku tuni Allah ya riga ya rubuta tuntuni likai la ta'asau ala ma fatakum saboda in ma kun rasa wani abu kar ta kaici ya dame wala tafrahu bima ataakum in ma kun samu wani abu kada takama ta halaka ku wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur ka rika tunawa wa min ilajihi an yabura ila ma usiba bihi sannan ka dubi musibar da Allah ya sa maka in ka duba a jikin musibar ma akwai rahama a jikin musibar akwai rahama fa yajidu rabbahu kad abqa alayhi mislahu tana yiwa dan ka daya Allah ya karba wani Allah ya karbi dan sa guda 10 in kai tunani duniya tana da fadi sai ka samu akwai wanda musibar ta kaninka naka ninkin bani aw afdala min wa dakhar lahu in sabara amma duk da haka Allah ya ce in kai hakuri dan da ka rasa gida ne a aljanna aka gina saboda hakurin shi kawai dan ka ya rasu za a baka gida ka rasa haihuwa za a baka ni'ima ta Allah subhanahu wataala wanda ya samu da jarabawa ce gare shi wanda ya rasa da shi ma jarabawa ne in sabara wa rabiya ma huwa a'zam min fawati tilka almusiba bi ab'asin mudha'afa in dai mutun yayi hakuri to ni'imar Allah da ya rasa a duniya akan ta Allah sai ya sa kamar a kiyama walau anna walau sha'a laj'alaha a'zam mimma hiya sannan kuma shi Allah inda ya ga dama duk musibar da ya sa maka wallahi da ya sa maka fiye da ita ba mamaki ka kare a kafa sau daya in Allah ya ga dama da karayen kafafun biyu ne duka ko in Allah ya ga dama sai ka karye gida goma kuma ba za ka mutu ba kai ta jinya dan mutuwar tashi ce sai ya ga dama ya karbarka saboda haka hatta musibar ma da ya saka maka cikinta ma akwai ni'ima cikinta akwai rahmar Allah in talauci ya ma yawa ka duba sai kaga wanda ya fi ka shine abinda manzon Allah yake mana ishara da shine cewa ku rika duba na ƙasa da ku kada ku rika duba na sama da ku saboda shi zai fita ku dubi ni'imar Allah ku dubi rahmar Allah ku gane Allah bai ƙi ku ba imma bi fawati mahbubin yana cewa kuma ba ma hakan ba in ka zauna kai tunani yace in ka dubi duniya kadubi duniya gaba dayanka la ya'lam annahu fi kulli wadin banu sa'd wannan wani karin magana ne yace duk kwarin da ka gani a duniya banu sa'd ke zama me ake nufi da duk kwarin da ka gani a duniya banu sa'd ke zama wato abin da ya samu gidanka shi ya samu wancan gidan shi ya samu wancan gidan wal yamdu yamnatan fa hal yara illa mihna ka duba dama da kai jarabawa ne thumma liyatif yasra fa hal yara illa hasra in ka dubi hagu nadama ce وانه لو فتش العالم ابن قيم yace idan ka binciki duniyar gaba dayanka lam yara fihim illa mubtalan duk dan adam da ka gani bala'i yana tare da shi ka dubi duniya kuma haka ne mu da muke zauna a masallaci ne kamar yadda ibn qayyim jawziya yake fada yana cewa in ka dubi kowa zaka samu bala'i ya taba samun sa in ma bi fawati mahbubin yana da wani masoyi Allah ya karbe ba a rasawa a wannan jama'a ko aw husuli makruhin koko wani abu mara kyau ya same shi in ma cuta ko asara na dukiya ba a rasa mutun da wannan wa anna shurura ad-dunya ahlama nawmin sharri na dunya kamar mafarki ne wanda babu dan adam da ke kubuta gare shi sannan kuma ni'imar dunya ka zillin za'ilin tamfar inuwa ce komai yawan ni'ima akwai ranar da za a rabu da ita yana cewa in abu hakat qalilan abukat katira in ni'imar duniya ta sa da yawa sun kadan sun yi dariya to da yawa ni'imar ta sa sun yi kuka ni'imar duniya in ka same ta kana dariya wannan ni'imar ta sa wasu sun yi kuka wa in sarrat yawman sa'ad daharan in ta faranta rai na yini guda zaka samu ta bakanta ran wasu na tsawon shekara guda wa in matta'at qalilan matta'an mana'at tawila idan ta bada jin dadi dan kadan zaka samu ta hana jin dadin na lokaci mai tsawo ya bada misali da maganar Abdullahi bin Mas'ud yana cewa in ma kai tunani a rayuwarka li kulli farhatin tarha adashe ne duk farin ciki da kai sai ka biya da bakin ciki duk murna da kai sai ka yi takaici duk dariyar da kai sai ka yi kuka yana cewa wala muli a baitun farahan babu gidan da za a cika shi da farin ciki illa muli a tarhan face sai an cika wannan gida da bakin ciki komai dadewa so rayuwar haka Allah ya tsara ta wanda ba ka iya raba ta da shi saboda haka in ta same ka sai ka koma ga wannan aya ta alqur'ani Allah subhanahu wataala yana cewa mu yi riko da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu kara da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah yake cewa Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha ya Allah ka bani lada akan musibar da ka sa min kuma Allah ka canza min da mafi alkhairi fiye da wannan abin da na rasa idan ka yi riko da wannan to zaka tabbata akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك